بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan kuma na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin Umdatul Ahkam na al-Allama al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hambali rahimahullah ta'ala a wannan rana ta subhu yawmana 25 ga watan Jumada al-Ula 1445 hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da 9 ga watan 12 2023 miladiya muna fata Allah ta'ala mana muwafaka wannan kuma shine darasin mu na 33 a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin kitabus sala yau zamu tashi babu sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam baban dake bayani akan sifar sallal annabi sallallahu alaihi wasallam mali ce yadhkuru al-musannifu fi hadha al-bab tarafan min al-ahadith as-sahiha fi sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mali ce anan a cikin wannan babin shi wallafin littafin Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hanbali zai ambaci waɗansu daga cikin hadisai ingatattu waɗanda suke siffanta mana siffar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa salatuhu hiya salatu tammatul kamila ita sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce salla cikakka kammalalla التي لا يتطرق اليها النقص او الخلل صلى الله عليه وسلم وني توايا كو كما وني واتو رغوا بايا شيغا cikinta وهو المشرع صلى الله عليه وسلم كسنتي وشي انا صلى الله عليه وسلم شيني يكي شرعتاه فيجب اتباعه dan aka ya wajabta a wajen yin sallah kowa ya bi shi kowa ya yi koyi da shi wannan umarnin na Allah ta'ala da yake wa aqimus sala wa atuz zaka ku tsayi da sallah kaga wannan umarni ne Allah yake wa bayin shi kuma cikin rukunin musulunci guda 5 na biyu ci ne sallah to wannan tsayi da sallar da Allah ya umarni ayi ba yadda bawa zai cika wannan umarnin dole sai yayi koyi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka fa yajibu ittiba'uhu wajibi ne ai koyi da shi ina ta fahimta da yake shi annabi sallallahu alaihi wasallama wai ba al'amarin sallah ba a komi ne shi jagora ne shugaba ne abun koyi ne a dukkan rayuwarmu to kuma sallah tana ciki ibada ta musamman wanda shi yazo da ita kaga shi ne shugaban koyata shine kamata a koye shi ayi mali ce kenan wajibi ne a bi shi a koye shi wajen yin sallah wa taqdimu sunnatihi ala kulli qawlin da kuma gabatar da sunnar shi akan kowane fada ina ta fahimta kaga akwai mazhabobi ko waɗannan mazhabobi wato suna gina hukunci hukunci na ibadu kalkashin hadisan da suka zo zuwa gare su kuma suka wato fahimce su suka inganta su to wata mazhabar takan samun wato kamar rabuwa ko rashin cikakkun hadisai a wajenta wani lokaci sai ta yi hukunci da kiyasi wani lokaci kuma ta yi hukunci da hada waɗansu nasosi ta fito da hukunci ce abu kaza kaza ake yi an fahimta to amma yanzu da yake lokaci ya tafi an hada hadisan gabaki daya yanzu ka samu littafi guda an hada hadisan sallah gabaki daya dukansu kamar me sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama na albani Muhammadu Nasiruddin al-Albani dukkan hadisan da suke bayani akan sallah ne ya hada a lokaci guda yayi littafi na siffan sallah manzo sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha daga kabbar al-harama har cewa assalamu alaikum yace kamar kana ga sallah a gabanka manzo sallallahu alaihi wa sallama yana yi to idan har sunna ta tabbata a wata mazhaba wannan sunna bata shi musu ba tana wancan lokacin wato kakkai mamakin cewa ga wata mazhaba ga wani hadisi bata san shi ba saboda wancan lokacin ba hada hadisan ba bayan mutum manzo sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun watsu a duniya wani yake yi kufa wani yake yi shabo wani yake yi kaza hadisan da wani suke da su wani basu da su so a wannan lokacin wannan hadisin kade zo musu da shi kuma suke kafa hujja kuma da shi suka yi ibadar su to ashe akwai hadisin da ban sani ba kai daga baya aka hada maka gaba ɗaya hadisan to wajibi ne idan aka ce wannan ya tabbata a sunna ko ya saba ma mazhaba to dole ne ka bar wannan na mazhaban ka bi ta bi sunna da haka ma ne yake ce yake nan fa yajibu ittiba'uhu wajibi ne abi annabi sallallahu alaihi wasallama wajen yin sallah wa taqdimu sunnatihi da gabatar da sunnar shi ala kulli qawlin akan maganan kowace magana ta koma wani an fahimta ko na mala yace wa qad qala sallallahu alaihi wa sallama haqiqa tabbas annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah ina ta fahimta kenan yanda kuka ga nan ina yi haka nake umurta ku yi kuma kaga ne nuna maka wajibin koyon shi dan wata ranar sallallahu alaihi wasallama ai sallaye a saman munbarin shi ko in zai ruku'i ko zai sujada sai ya baya baya sanko sai in ya tashi kuma sai ya hau da ya kare me yake musu inna ma sana'tu hadha lita'tammu bi wa lita'allamu salati sai yace sallu kamar aitumuni usalli yace cewa na aikata wannan in hausa mu kuna gani na ina yi na aikata wannan ne dan ku yi koyi da ni dan ku san yanda nake sallah dan haka ku yi sallah yanda ku ga ina yi to malaiki ta fa yajibu alaina ma'rifatu salatihi wa mura'atiha wajibi ne a gare mu ga baki ɗayan mu duk yadda za a yi mu je mu san yadda yake yin sallah kuma mu kiyaye yadda yake yi mala cewa nazaran ila anna af'alihi sallallahu alaihi wa sallam bayanun li awamiril mujiba li fi'lis salah wato kallo zuwa ga cewa aikace aikace da manzo sallallahu alaihi wa sallama bayani ne ga al'amura waɗanda suke wajibabbu ga ayyukan sallah to fa inna af'alahu fi salatihi lalle ayyukan da manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi a cikin sallar shi tadullu ala alwujub to wannan suna nuna cewa wannan abun wajibi ne duk abin da yayi a sallah wajibi ne ne shi sai idan wani nasi ya zo nuna cewa wannan abun ba daga cikin wajibobi ina ta gane na'am wa man sarafaha anhu ila ghairihi duk wanda wani aiki daga cikin ayyukan sallah sai yace wannan ba wajibi bane yace mustahabbi ne ko sunna ce a istilahin malaman fiqhu to fa alaihi taqdimu ad-dalil wajibi ne a ganin shi sai ka mana dalilin da yake nuna cewa shi wannan din ba wajibi bane. Ina ta fahimta. Tunda ya umurce mu cewa abin da yayi yi to aikin shi kuma daga bayan ayyukan sallah suna nuna mi wajibin yin wannan abubuwan. To mu ce ba wa abin da abin da zamu ce ba wajibi bane a cikin ayyukan sallah to dole yayin dalili ya zo ya tabbatar da wannan. Ina ta fahimta. Na'am. Kenan dai insha Allah wannan baban zai yi mana bayani ne akan sifar sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mala yace al hadithu tasi'u was sab'un. Hadisi na 79 kenan a cikin jerin hadisi tun daga na farko kenan a cikin babuka daban-daban. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi salat سكت هنيهة قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أولا حديث أخرجه البخاري في الآذان ومسلم في المساجد. حديث أبي هريرة يدل تبت أغريش يكي تشوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كسن تشي idza kabbara fi salat idan yayi kabbara a sallah kenan kabbara harama yace Allahu akbar sakata hunaihatan sai yayi wani shuru dan kadan kaga malaki cewa asalin kalman a kamusu larabci shine alhanu ko alhinu bil kasri ma'ana shi shine alwaqtu lokaci kenan a cikin hadisi kaga yazo ce hunayhatan ko yazo kuma hunayya hunayya kenan tasghiri ne musaggara ne min hana abinda ake dihi da shi dai قليل من الزمان wani dan zamani wani dan lokaci kadan shine ake kira ake nihi da hunaiha kenan Abu Hurairah da tabbata gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan yayi kabbaral harama to sakata hunaihatan sai yayi wani shuru dan zamani dan lokaci kadan qabla an yaqra kafin ya wara karatun fatiha kuma daga ce Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin ihara yace Allahu akbar kabbara haramaha to zai yi wani shuru dan kadan fa qultu sai Abu Hurairah yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bi abi anta wa ummi fan sanka uwata da ubana bi ma'ana anta mufdiyun bi ummi ko mufdiyun bi ummi wa abi ma'ana wannan sabai suna fadan shi ne wajen girmama manzo sallallahu alaihi wasallama da cewa wato wannan nau'i ne na girmamawa da so kaman suna gabatar da shi sukan iya ba da uwayensu da babanninsu akan shi sai yace ara'aita sukutaka yace manzo sallallahu alaihi wasallama ka bani labari game da wannan shuru naka da kake yi almuradu bisukut huna diddul jahari shuru anan abinda ake nihi kishiyar bayyanawa an gane ko yawa kenan ba ana nihin ba la diddal kalami ba shuru ba na kishiyan magana an fahimci wannan in aka ce wani ya yi shuru kaga baya magana ko in yana magana kaga bai shuru ba kenaka yanzu kishi ya shuru magana ne kishi ya magana shuru to anan cewa wato sakata hune yayi shuru shurun ba na kishiyar magana bane shuru ne na asirtawa an fahimta ko yawa malike cewa abin da yake nuna haka waye dullu alaihi ibaratu ma taqulu ibara cewa me kake cewa in mutum ya shuru yana magana yana fadan wani abu kaga baya fada ko baka ba kin yanzu anan shurun da aka ce ba shuru bane na kishiyar magana shuru ne na kishiyan asirtawa a shurun da yana magana an fahimta ko na'am kenan yake cewa ara'aita sukutaka ba ni labari mana wannan shuru naka kenan na kishiyar bayyanawa bayna takbiri wal qira'a wannan wanda kake yin shi tsakankanin kabbaral harama da kuma fara karatu kenan ma ta kulu me kake cewa a wannan shurun da kai na kishiyan bayyanawa me kake cewa wato sahabbai ya dala tabbata gare sun kasance suna gani Annabi sallallahu alaihi wasallam a wuri yana magana daga motsin gemushi idan ya kabbara harama za su ga gemu yana motsi an ba su jin komi to anan ne ya gane kenan to wannan shirin da kake wanda kishiyar bayyanawa ne to a wannan asir cewa me kake cewa qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abinda nake fada aqulu ina cewa ne Allahumma يا الله باعد بيني وبين خطاياي يا الله كني سنتر دني ما كني سنتر دا تكنكانينا دا تكنكانو كراكورينا دا زنوبينا كما باعدت بين المشرق والمغرب كما يد كني سنتر تكنكانو مهودرانا دا مفادتا اللهم نقني من خطاياي يا الله كتركني كوانكني daga zanubaina kama yunqa thawb al-abyad min ad-danas kamar yadda ake wanki ake tsarkake ake tsabtace tuhawara daga kazamta ad-danas shine al-wasakh datti kenan kenan kamar yadda ake wanke faran tufa daga kazamta duka wannan kinaye ne nami na wanke abu tsaf yanzu tuwa in baka ce misali ko in ka wanke ta koda ko ne tashtash ai ba za ka gane amma in fari ne in ka wanke za ka ga alamar ka koma wanke he dai kaga yayi tel kenan dai duka wannan kinaye nami ka wanke ni tatas tatas Allahumma ighsilni Allah ka wanke ni min khataayaa daga zunubaina bil ma'i da ruwa was thalji da galas wal bard da raba to wannan addu'ar ita ce manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma Abu Huraira yake yin ta kafin ya fara karatu in ya kabbara al harama kafin ya fara karatu kuma wannan ita ce ake cewa du'aul istiftah addu'ar buɗe sallah sun zo da sigogi daban-daban kawai da za mu gani a cikin fa'ida da malamin zai mana bayani to sai fa'idodi a cikin wannan hadisin na farko ma da yace mustahabbancin du'a addu'ar bude sallah mustahabbi ne duk mutumin da zai yi sallah to ya bude ta da addu'a daga ciki akwai wannan na wannan hadisin kana yin kabbaral harama ba za ka kama karatu ba sai ka fara Allahumma ba'id baini wa baina khataayaa kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khataayaa kama yunqa thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khataayaa bil ma'i wa thalji wal bard yanzu daga nan kuma sai kai a'uziya sai kai bismillah sai ka fara fatiha ina ta fahimta yawa kenan yin hakan mustahabbi ne fa'ida ta biyu wato cewa bayan kabbaral harama kafin karatun fatiha a raka'a ta farko nan ne wajen yin wannan du'a wal istiftah an bayyana ba kowace raka'a in ka taso ba sai kai
a raka'a ta farko ne ita bude sallah ne ake, in aka bude ta to sauraron rako'i ne za su biyo baya, ba a yi. An gane? Fa'ida ta uku, hadisin yana nuna cewa ita wannan addu'a ta bude sallah akan asirce ta koda ku sallan jahriya ce, koda irin su sallolin magriba da isha'i ne, irin su asuba, kaga ana bayyana karatun su ko? To hadisin ya nuna ko asuma to asircewa ake. Kaga Abu Hurairah ya tayi ai tambaya me ake cewa, shi dai yaga gebu yana motsi, to me ake cewa shi ne manzo ya gaya mishi, kina ga asirce ake yin ta. Fa'ida ta hudu, hadisin yana nuna mana cewa wato ba a so mutum ya tsawaita a cikin du'a'ul istiftah. Naga wannan addu'ar tana da gajarta, to mutum ya nemi iri-irin su musamman idan sallah ta jama'a ce ta farilla, to limam sai ya zabi gajera sai ya yi, saboda sun zo da ruwayoyi daban-daban, amma idan yana sallar shi na dare to akwai masu tsawo, wannan kuma yake je kai ta yi, kenan babu matsala. Fa'ida ta biyar, kudayin sahabbai ya dala tabbata a gare su akan bibiyan halillukan Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wani motsin shi da rashin motsin shi to sai sun ga meye hakikanin al'amari. Sai daga yana cikin sallama dan shurun da yake, sai da suka bibi suka yi meye yake yi, kuma aka gaya musu kuma ga abin da yake yi, shine suka kama wato suke yi. Fa'ida ta shidda ta ƙarshe a cikin wannan hadisi shine cewa ya kamata ga mutum mai yin addu'a a wuraren yin addu'an, to ana so mutum ya naci addu'a daga cikin ladabin adda, ana son naci, ana son kwawa, karka kwawa kayi ka maimaita, ana so mutum ya yawaita ambaton abin da yake nema koda ko da maimaita lafuzza ne. Duk in ka kalli wannan addu'ar da manzon sallallahu alaihi wasallam yake yi, kaga wajen gaba nawa gare ta, wajen gaba uku ko, duka abin mi'warkin abin da zake kai kawo akan shi neman gafaran zunubi ne kawai, ba ma ce wannan neman gafaran zunubi ne kawai, gafaran zunubin shine farko shine karshe. Ina wata gani, ma'ana dai idan muka kalli tsawon shi kadai ne neman gafaran zunubi, kadai ne ake nema a ciki, kaga Allahumma ba'id baini wa baina khataayya, Allah ka nisantar da ni da dinin zunubaina kamar zakankanin mahudar rana da mawadata, kaga ina gafaran zunubi ne, Allah ka wanke ni daga zunubaina kamar yadda ake wanke farar tufa daga dauda, zancin zunubin ne dai, ya Allah ka wanke ni daga zunubaina da ruwa da galas da raba, kaga abu ɗaya ne, amma a maimaita malai ce wani yana nuna a cikin addu'a idan bawa yana yi ko kalma ɗaya ce a wajen Allah, ya Allah ba ni kaza, to kai bawa kai ta maimaitawa, ba a san gajiyawa wato a cikin addu'a. Kuma anan malamai sun faɗi wata fa'ida, me yasa wato anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa gaba ta ƙarshe Allahumma ghsilni min khataayaaya bil ma'i wa thalj wal barad, da ruwa da galas da raba, duka rabo masu sanyi ne, amma kuma an san cewa wajen wanki abu ya fita ruwan zai ya yi wanki wa sama da mai sanyi, ko ba haka ba? To malamai sun yi ta kokarin su samo menene hikimar, suka ce to hikimar shine cewa ita shi laishi zafi ne da shi, akwai harara, akwai shiddatul harara fi dhunub, saboda tsananin wannan zafin ne aka yi amfani da waɗannan ababen wajen sanyayawa da kuma neman wankewa da waɗannan abubuwan, suka ce da shine zuciya take, ita ko zuciya ma ta san sanyi yana tabbatar da ita, kuma ta tabbata akan abun da yake kyakkyawa. Waɗannan su ne fa'idodin wannan hadisin, sai ma ya ware waɗansu fa'idodi guda biyu. fa'ida ta farko yake cewa ya tabbatar ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato nau'uka na bude sallah daban-daban daga ciki akwai shi wannan wanda muka karanta wanda yazo a cikin wannan hadisin akwai wato wanda yazo a cikin hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi da wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda kuma mafiya ita ce muka sani subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk mafiya ita ce ake yi ko kuma akwai wajjahatu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardi hanifan wama ana min al-mushrikina wal ina kashin dai to wanda mai tsauci to suna nan da yawa sun zo daban-daban kuma kowannen su ya halitta bawa mutum ya dauke shi ya bude sallah da ita sai dai Imam Ahmad ya zabi cewa mutum ya karanta wannan ta karshen subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk me yasa yace saboda ita wannan ta karshen kasancewanta ta kumshi tamjidullahi wa ta'zimihi akwai girmama Allah kuma akwai kambama shi wa wahdaniyatihi da kuma kadaita shi ina ta gani kuma haka Umar ya kasance yakan bayyana ta a sallah amma wajen karantarwa idan yazo wajen wadansu wanda yana sa ran basu san ba ana yi ko ba san me ake fada ba to in yace Allahu akbar zai ce subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk ko wani jima musuna ji in so sai kuma ya ci gaba da harkar sallah yaushe yake yin wannan a lokacin da yake danya sanar danya karantar da mutane ina ta fahimta na'am kenan dai kowanne kai yayi to kai wannan na karshen saboda daukar manan shi da zaban da Imam Ahmad ya mishi babu ne shi amma wasu malami suke cewa ya kamata a ce mutum kada ya takaita akan guda daya ya rika mi ya rika caccanzawa saboda cikan koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama yau kai wannan gobe kai wannan yau kai wannan gobe kai wannan amma ya kasance in dai sallah ce ta farilla kuma kai ne limami to kai algajiruwa idan za kai mai tsawo to sai kai a sallar dare sai kai a kiyamul layli ina ta fahimta yawa kina dai wadannan shine fa'ida fa'ida ta biyu wato mun fade ta shine cewa yadda manzo sallallahu alaihi wasallama wato ya zabi cewa wankewa da ruwa mai sanyi da glass da kaza saboda dai wannan fa'idar da muka fadi tunda kowa ya yi kokarin ya kawo miye dalilin amma ibnu qayyim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan ibnu taymiyyah da ibnu qayyim kenan sun ce wannan dai ita ce dalili wanda yafi wanda za a wannan kin shi na'am yawa wannan kenan game da hadisi na warko kenan sai al hadisu 80 hadisi na 80 an Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yastaftihu as-salata bit-takbiri wal qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يسوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفترش رجله اليسرى وينسب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم وأن أخرجه مسلم ما مسلم يبتدى وأن حديث كان عندي أنا انشرت أمال أن يكري نتيوى zai zo da al-muttafaqu alayhi kina wannan bai cika sharadin ba hadisi daga ummuna Aisha, ya dalal tabbata a gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yastaftihu salata bitakbiri, yana bude sallama da kabbaral harama sai ya ce Allahu akbar, wal qira'a yana bude karatu bi alhamdulillahi rabbil alamin. Kenan bude sallah, kenan shiga sallah kabbaral harama, yanzu an shiga sallah, amma karatuwa yana bude shi da alhamdulillahi rabbil alamin, kamar da bayani zai zo. Ma'ana wannan shine in sallah ta bayyana shi ake fara ji a bakin shi, tare da cewa yana auziya, yana basmala, amma na sallallahu alaihi wasallam yana yin su ne a asirce, kamar da dalilai suka nuna, kuma za mu ga bayani akan shi insha Allah. Wa idha wa kana idha raka'a, annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ruku'i lam yushkhis ra'sahu, wato baya daga kanshi sama, wa lam yusawwibuhu kuma baya yin kasa da shi. Na'am, alhamdulillah. Kenan malai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lam yushkhishu, ma'ana shi shine annahu ash-shakhis ay lam yarfa'hu wa lam yusawwibuhu lam yakhfidhu, bai mishi kasa ba. Kenan mazo in yi rukui baya daga kanshi kuma baya duka shi da yawa. Ina wata an gane? Kenan zai kawo mutum yana sallah, kaga ai zai rukui ko? To misali in yi rukui kaga ai zai haka, to in yi haka baya haka, akwai masu haka ko ba ko babu? Akwai masu, sai ga mutum ya rukui, wani ya duka shi kasa, wani kuma ya yi ya daga shi yana kallon gaban shi, to baya wannan baya wannan. Kenan yana tsakankanin wannan, kenan zai rukui ne haka, idanun shi suna kallo wajen da zai sujjada, kenan zai yi haka. Wannan kuma zai baka dama kenan ka samu daidaito bayanka ya miƙe sosai. Kenan baya kasa baya sama, sallallahu alaihi wa sallam. Malai ce walakin baina dhalik, sai dai yana tsakankanin wannan, kenan bai daga ba ko bai ba kasa, kenan mi ya daidaita, ya daidaitu a cikin ruku'in shi. Malai ce wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya daga kanshi daga ruku'i, ma'ana ya taso daga ruku'i kenan ko, lam yasjud, baya faduwa ya sujada, hatta yastawiya qa'iman, har sai ya daidaita a tsaye. An fahimta? Kenan ba irin wannan tazarcen da mutum yake yi daga ruku'i ka je sujada, ko kuma ka dago baka gama tsayuwa ba, ai wani daga kaga kawai haka yake yi kawai sai ya ji ba tare da ya miƙe, a to hatta yastawiya, sai ya daidaita qa'iman a tsaye. Wanda ya bizi siffar sallar manzon sallallahu alaihi wasallam, kaga an yace sami Allahu liman hamida, mi zai ce rabbana wa lakal hamdu, a tsayin wa zai ce hamdan katiran tayyiban mubarakan fi, wani karamin ce abinda mutum zai wadi. To banda wannan ma akwai ƙarin waɗansu addu'o'i da yake bayan wannan, kenan in ya taso sai ya daidaita. wa kana idha rafa'a ra'sahu min as-sajdati, to haka nan ma Allah yayin da ya dago kanshi daga sujada, idan ya sujada in ya dago kenan zama tsakankanin sujada guda biyu ko, to lam yasjud, ba zai koma ya sujada ta biyu ba, hatta yastawiya qa'ida, sai ya tabbata a zaune. An akalla in ka zauna ka ce rabbighfirli 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 sai uku, amma wanda wani akwai rabbi da filli wa rahamni wa afi ni kaza kaza da sauransu. An fahimta? Kenan in zai zo shi ma ba irin wannan kawai da kaya ka kana dagowa kuma ka koma. Ta wannan sabai ne suke ni rawaito mana siffar yadda yake sallah, kuma yace na sallu kamar aitumuni kusani kaga duk wanda wannan hadisin yadda sahabbai suka siffanta ai kaga kamar a gaban ka kai shi yasa Imam Al-Albani da yayin tafin sai ya ce ka annaka taraha yace sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha sifatu nabi sallallahu alaihi wasallam daga farko har karshe tunda kabar al-arama har sallama kamar kana gani tunda zamu je can mu gani gaba ya tunda shi nan malam ya dan take ta wasu hadisan ne ya kawo tunda ma da ai can ya ce wanda ma tarafan wadan su ne daga ciki to shi al-Albani gaba ɗaya tattaro su in za a daga hannu duk kala da yayi sai ya zo maka da hadisin shi in yi ruku'i ne in mine ne ko wanne na'am kiran dai haka in ya taso daga sujada ta farko baya zuwa ta biyu hatta ya sauya ka'ida har sai ya daidaita yana zaune wa kana yaqulu fi kulli raka'atayn at-tahiyya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kan fada duk lokacin da yayi rako'i guda biyu to sai an zauna an yi tahiyya in sallar mai raka'a bi ce ta zaman to tahiyya zaman karshe tahiyya karshe ta asalin ce irin sa sallar wace asuba in ku ba ita bace sauran salloli gabaki daya kaga za a yi tahiyya ta farko in aka yi raka'a a zauna a yi tahiyya kuma a tashi in magariba ce a zo da ɗaya in sauran ne kuma a zo da biyu to duk raka'a biyu sai an yi zamna an yi tahiyya wa kana yaftarisu rijlahu al-yusra zama kenan ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallama yana shimfida kawai shi ta hagun wa yansibu rijlahu al-yumna sai ya kafa ta dama iftirash kenan an gane wannan irin wannan zama eh waye iya shi ya kwatanta wannan wani ya wala bara shi ne zakai to wannan ba shi bane wannan tawarruku ne yawa ba shi bane yawa bai waye ya kwatanta mu yawa wannan shi ne iftirash wannan hagun din saman ta zaka hawo ta hagunkin ka zauna a samanta ba ka soko ta ba yawwa to wannan shine iftirash an gane ko kenan wa kana yaftarisu rijlahu al-yusra yana shimfida kafar shi ta hagun wa yansibu rijlahu al-yumna sai ya kafa ta wace ta dama irin da zaman yake ne irin wannan zaman haka sallallahu alaihi wasallam yake to wannan zaman wato yakan yi shi a tsakankanin sujada guda biyu kuma yakan yi shi wato zama na tsakiya ba na tahiyya ta farko ba ta ƙarshe ba a nan ma yana yin shi an gane ko amma galiban a tahiyya ta ƙarshe to yakan yi irin wanda Ibrahim ya soko ƙafar sai mazanin shi su zamna a saman ƙasa kuma ya kawata hagu ta daman an gani yawa a yake cewa wa kana yanha an uqubati ash-shaytan ya kasance yana yin hani game da uquba ta shaytan malike cewa bi dhammi al-ayni fassarahu abu ubaida wa ghayruhu bil iqa'i al-manhi anhu mana sun fassara shi da al-iqa wani zamani al-iqa kamar zaman kare kenan iqa'un ka iqa'ul kalbi yayin zaman kare wani zuwa zaman shi na a ba shi ba a ba shi ba shi wannan sunna ne tsakankanin sujjara guda biyu ne shi wannan suna da wancan ka'un da kai haka suka kwatanta shi zama za ka yi mazaunai yanka a ƙasa sai ka ɗago ƙafuwan ku guda biyu sai ka yi haka an gani zakare ba haka yake zama ba ko ba ka yake ya ɗago waɗannan guda biyu sai a kawo na a ƙasa yawa to shi wannan sun fassara shi da irin wannan ma'ana to waɗansu kuma sun fassara shi akan cewa mutum ya shimfiɗa hannayen ƙafafun shi guda biyu amma kuma mazamnayin shi a ƙasa kenan ya buɗe haka kuma amma mazamnayin shi a ƙasa an gane to sun fassara shi da wannan wannan kuma suka fassara shi da ya kafa ƙafafun guda biyu amma ya buɗe ƙafafun kuma mazamnayin shi a ƙasa an gane su wannan yin shi ma aiki ne ba masu lauɗi ba yanzu misali ta yadda za ka yi ka shimfiɗa su ka ware ka zauna a ƙasa ai ba kwa zai iya shi ba to ana samun waɗansu masu lauɗi sukan iya yi na'am inda guda shi mu gani amma akwai wahala ko yawwa to irin wannan zaman wannan bai halitta mutum yi to wasu fassara shi da wannan to dukansu dai babu wani wanda suna zo da suke nan tunda babu inda ya yi su duk suna ciki duk an hana irin wannan zaman ya ce kuma wannan zama ne irin na shaidan za ga akwai abubuwa da yawa irin aiki ne na shaidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu yi su shan ruwa ya ce wannan shan ruwa ne irin na shaidan kaza kaza na shaidan duk abin da ne na shaidan ne sun hana mu shi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana uqubati shaytan kuma wayanha an yaftarisha ar-rajulu ذراعيه افتراش السبع انا صلى الله عليه وسلم يا هنا كما متين يشنهدا واتو تنسين هنن شي شنهدا وا ايرن نامن داجي ايرن سو زاكي ده سو دامسا ده سونس daga nan suka kwanta misali zan suka sujada aga ko haka suke yawa nan duke zama a ƙasa ya zama haka kenan idan kai sujada akwai masu shigo babu da yawa ma kai ba kai taka tsantsan ba sai ka yi shi tunan lokaci yadda za ka samu dole ya kayi ɗan an ba ka ba sai ka ji ka kawai dukansu suna ƙasa tumar sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan wa kana yahtatimu as-salata bit-taslim mun tura da mun cewa sabata gare shi ya kasance yakan rufe sallah da yin sallama kaga ya bude ta da kabbara al-harama ya rufe ta da sallama malai ce ahkamul hadith irin hukumce hukumcen da zamu fa'idanta wannan hadisin malai ce na farko abinda ummuna Aisha da Allah tabbata a gare ta ta ambata a cikin wannan hadisin na siffar sallama manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan halin shi ne na kullum ta yadda tayi amfani da kalman kana ita kuma kana tana amfanar da kenan ya kasance kenan kullum yake yin shi an fahimta ko na fa'ida ta biyu wajibcin kabbaral harama wajibi ne idan mutum zai yi sallah to yi kabbaral harama in ba kai kabbaral harama babu sallah kenan ita wannan kabbaral harama ita ce take haramta dukkan wani magana ko wani aiki wanda yake cin karo da ayyukan sallah da maganganun sallah saboda ita sallah wata ibada ce ta musamman ana magana a ciki ana aiki a ciki amma ayyuka ne ke bantattu maganganu ne ke bantattu na su sallah to da kai kabbaral harama duk wani aikin da ba sa cikin na sallah to sun haramta wato a gare ka an gane ko na'am kuma wajen wajen bude sallah ayyukabbiru tace ko yana ce Allahu akbar to wannan sigar na cewa Allahu akbar babu wata sigar da za ta iya cin tambacin ta duk da cewa akwai sigogin da suke iya kama ka ce Allahu a'azam Allah mafi girma da wasu haka zan fassara shine Allahu akbar Allahu ajal Allahu ajal kai haka lokaci Allahu a'azam ka shiga sallah baka shiga sallah dole sai ka yi amfani da kalmar Allahu akbar da shi ne za ka shiga sallah da haka kenan wata kalma ba ta shiga wannan me yasa saboda wannan ibada ce ibada ta fiqiya ce ba ta ba samu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai sallah duk ya san wannan lafzan bai amfani da su ba na kai idan kai amfani da su to ka zo da wato bid'a sabuwa kul kuma sallar ka ta lalace kowanne suka ce akwai hikima wannan kalmar ta cewa Allahu akbar da ka bude sallah a ciki duk abin da za ka yi a cikin sallah karin bayani ne da tafsiri na wannan kalma. Da kace Allah mafi girma, to face da za ka karanta da addu'o'i da za ka yi da waye da waye duka menene kana da nuna girman Allah ne da kuma mai daukakar shi. Duk wani aikin da zai zo a cikin sallan to tafsiri ne na kalman Allahu Akbar wanda ka shiga sallah da ma'ana ka shiga sallah da ita. Fa'ida ta uku, wajibcin karanta Fatiha ba tare ba da mutum yayi bismillah a bayyane a sallah ta mi wanda ake a bayyane. An fahimta ko? Malai ce zai zo nan gaba insha Allah dalilai da suke nuna mustahabbancin yin bismillah amma a asirce. Bismillah a asirce, an gane? Saboda ya ga ta ce yana bude sallah da Allahu Akbar yakan bude karatu da kawai sai an ji hawa da cewa me alhamdulillahi rabbil alamin. Ina sauran suke ana yi ko ba a yi? Ana yi. Ya ake yinsa a asirce? Za mu ga dalilai akansu. Fa'ida ta hudu, wajibcin yin ruku'i ko kuma abinda ya fi shi ne mutum ya daidaita a cikin ruku'i, kai ɗaga kuma kariya ya duka sosai. Fa'ida ta biyar, wajibcin ɗagowa daga ruku'i da wajibcin daidaituwa bayan ɗaukowa daga ruku'i. Da haka ne malamai suke ta tsagowa a kai gaji an ce maka ai sallah kabbar al-harma farilla ne fuskantar al-qibla duka hadisi ne ake ɗauko su irin wannan ne tunda yana kaza yana kaza yana kaza kuma aka ce kana kenan ya dawo makansu duk abin da ya dawo makansu menene wajibi. A cikin hadisin akwai wajibcin yin sujada da wajibcin ɗaukowa daga gare shi da kuma wajibcin daidaituwa tsakankanin sujada guda biyu. Kana ɗagowa ka koma irin da yawa ake ta yi musamman ‘yan uwa mai ‘yan ƙauye da kaga sallar su malam za ka ga abin tausayi. Fa’ida ta bakwai, wajibcin yin tashahhudi a kowane raka'o'i guda biyu. Duk ɗan kai raka'a guda biyu to wajibi ne kai mi kai tashahhudi, an gane ko? Yawwa. Idan sallar ta kasance mai raka'a biyu ce sai ka salamci, in ba ka ba kuma ka tashi ka ciko sauran, in mai uku ce ka ciko ɗaya, in mai huɗu ce ka ciko guda biyu. Fa’ida ta takwas, shar’ancin zama na iftirash kenan. Hadisin yana nuna mana an shar’anta zama na iftirash, mutum ya shunguɗa kafar shi ta hagun ya kafa ta dama a wajen zama, wato a tafiya ta ƙarshe da wanda kuma kenan a zama na tafiya da ba na ƙarshe ba. Amma idan na ƙarshe ne manzon sallallahu alaihi wasallam yana yin tawarruk kamar yadda wannan ya zo a cikin waɗansu hadisai daban-daban. A nan malai ya zo da wata magana da waɗansu malami da yawa suke kawowa a kan cewa su waɗannan zama da aka yi irinsu tawarruk irinsu iftirash aka ce ai wannan duka khasun birrijali dunan nisa, wai ya keɓanci maza ne banda mata. Saboda da wani hadisi da suke kafa hujja da shi da wanda imamu Abu Dawuda ya fitar da shi amma a cikin marasil ɗin shi hadisai ne mursalai. Cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga waɗansu mata guda biyu ya gaya musu cewa to in suna sallah sai kaza sai kaza, to wannan hadisin ba shi da inganci. Hadisi ne ma wanda muka ce hadisi ne matruk da sallan namiji da mace duka iri-iri. Sai in wannan su ba wannan su ne za a ce kaza kaza ne, inda namiji zai haka mace za ta kaga namiji zai ware kafin shi daidai ko kafin su kalli al-qibla. To ya wani kauli kan ce ai in mace ce wai za ta matse kafin ta rike su haka in zuwa ba wani dalili akan haka. Talluka ma ra'aytu muni usalli ya shahi maza ya shahi mata, yoyi gaskiya a ce mutum ya dinka kawon shi sallama baka ji dadin ta ba musamman za ka yi rukuni to kaga abin da ya amince musamman mutum yana da jiki. Amma in ka daidaita kawunka daidai girman jikinka to ka samu equilibrium komai zai yi daidai kai shi yadda ya kamata. fa'ida ta tara hani game da kamanceceniya da shedan a wajen zama. To muka ce wannan zama an fassara shi da nau'uka daban-daban wanda muka masala, kina ba haimin sake ba. Fa'ida ta goma hani game da kamanceceniya da namun daji wajen yin sujada, wajen shimfiɗa hannaye. Kina ba halitta mutum ya shimfiɗa su a cikin hannun shi. Malamai suka ce fa'innahu unwanul kasal wadda'af, wani yana nuna kasala ne da kuma mai rauni. Kada kake sallah kana gaban ubangijinka, me ka zo za ka yi sujjada kuma ka yi haka rabab, ka zo ka kwanta. Suka ce wannan kaman alama ne na nuna rauni da kasala. To wannan sifa ce ta mai wa iza qamu ila salati qamu kusala yuraquna nafsuwaye munafiqun. Kenan baya dacewa, kenan mutum ya yi abu da jin karfi da kuma kana so da kuzari, amma ka zo ka kwanta lagab. Suka ce nan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bai dace ba ga cikin ayyukan sallah da rammalan sallah. Fa'ida ta 11, wajibcin cika sallah ko rufe sallah da sallama, kai sallama kenan akan sirrin da suka zo. Malaci wannan kuma addu'a ne ga masu sallah, ga waɗanda suka halarta, gama da waɗanda ba sa nan daga cikin bayi waɗanda suke managarta. Kenan kana nema ma kowa aminci da sallama game da dukkan wani tawaya da wani sharri. Shine assalamu alaikum warahmatullahi, assalamu alaikum warahmatullahi. Na'am, sai hadisi na gaba a cikin wannan babe. Malaci alhadithul hadi wa 80, hadisi na 81. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi idha iftataha as-salata wa idha kabbara lir-ruku'i wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahu ma kadhalik wa qala sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd wa kana la yaf'alu dhalika fi as-sujud. Wannan hadisi akhrajahu al-Bukhari fi al-Adhan wa Muslim fi as-Salah. Hadisi Abdullahi dan Umar ya dala tabbata a gare shi yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam kana ya kasance yarfa'u yadayhi, yana daga hannayen shi guda biyu hazwa mankibaihi, dabrantaka da kafadin shi. An gane ko? A yaushe idza iftataha as-salata, idan ya buɗe sallah zai ce Allahu akbar. An fahimta tare cewa cikin sifatu sala albani wannan wato daga hannu da kabbara a farkon sallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kala uku, hazo min kibaihi kenan yazo, ko kuma hazo uznaihi. Ina ta gani kenan ko yazo ya daga kadan ko kasa, shi dai kusan sifofi guda uku ne yazo da su. Kuma haka nan wajen yin ma, ko kai kabbara ka daga, ko ka daga to kai kabbara, ko kuma kai su tare. Na'am. To Manzon sallallahu alaihi wasallam kenan yana daga hannayen shi guda biyu suna dabra da manikibai kafadan shi idza iftataha as-salata, idan ya buɗe sallah. Wa idza kabbara lir-ruku', haka nan ma idan zai yi kabbara na ruku'i, ya kare karatu da komi, kaga zai ruku'i ko sai ya ce Allahu akbar sai ya ruku'i. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahu ma kadhalika, haka nan idan ya dago daga ruku'i zai daga su hallau kamar yadda yayi a kabbara al-harama da kuma zai yi ruku'i. Kina ya dago daga ruku'i sai ya ce Allahu akbar, idan ya haka sai ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, kenan Allah ya ji game da wanda ya yabe shi, ya uban kenan ubangijinmu godiya na gare ka. Sai Abdullahi ibn Umar yake cewa kana la yaf'alu dhalika fi sujudi, ya kasance baya yin wannan a sujjada. Abinda baya yi, baya daga hannayen a sujjada. To shi ne malaka yake cewa malamai sun samu sabani game da daga hannaye a cikin sallah. Ai kaga wani in ya rukui zai yi ko zai je sujada ma zai yi, in ya dago daga sujada zai yi, in zai koma zai yi. To amma kuma wannan hadisin muttafaqun alaihi ne, kuma Abdullahi ibn Umar yake cewa banda wannan guda uku da ya hudi to baya yi a wani wuri. Malamai sun yi sabani, na farko malamai sun haɗu a kan shar'ancin ɗaga hannaye guda biyu wajen kabbaral harama, wannan ijma'i ne, babu wanda ya ce ba a ɗaga. Dukkan malamai gaba ɗaya sun yarda in za a buɗe sallah za a ɗaga hannu. Saboda me? Saboda hadisan da suka zo rututu mutawatirai, hadisai wato sun zo wajen ta ɓangaren sahabi guda hamsin wanda suka rawaito cewa Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam in zai buɗe sallah yana ɗaga hannu, sahabi hamsin. Daga cikinsu akwai al-asharatul mubashsharuna bil janna, guda goma nan wanda aka musu albishiri da aljanna cikin guda hamsin ne. Kina da wannan tawaturi ne, wannan ijma'i ne, babu shakka. To wannan shine da suka yi ijma'i, suka yi ittifaki gaba daya. To sai suka yi sabani wajen daga hannaye ba a kabbaral harama, ana an yi sabani. Jumhurun sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su, da Imam Shafi'i da Imam Ahmad, sun tafi akan mustahabbi ne mutum ya daga hannayen shi yayin da yake sallah a waɗannan wurare guda uku. Wannan hadisin da ya faɗa wurare guda uku waɗanne ne? Kabbaral harama ko idan za a daga ruku'i, in an dago daga ruku'i mustahabi ne, ma'ana a waɗannan guda uku. Ibnul Madini yake cewa wannan hadisin hujja ne akan dukkan mutane, duk wanda ya ji shi to ya wajaba a gare shi ya aiki da shi. Kuma Ibnul Qayyim yake faɗa, ma'ana an rawaito ɗago hannu daga Manzo Sallallahu Alaihi wa alihi wasallama a waɗannan wuraren guda uku daga wajen sahabbai kusan guda 30. Waɗannan wurare guda uku, sahabbai kusan guda 30 suka rawaito. Kuma wato al-asharatul mubashsharina bil janna sun wasu rawaita kamar yadda aka rawaito wancan. Imam al-Hakim yake cewa wato ba mu san ba wata sunna wanda aka yi ittifaki akan rawaito ta wanda al-khulafa'ur rashiduna da Abubakar da Umar da Usman da Ali suka rawaito da al-ashara al-mubashsharuna kamar wannan sunna ta daga hannaye a waɗannan wurare wato guda uku. Kaga kibaru sahaba gabaki ɗaya sun ci akan wannan, an bayyana ko na'am. To an yi ruwaya daga Imam Ahmad da waɗansu daga wajen daga cikin malamai wato sun bi wannan, har an samu ma wata ruwaya daga Imam Shafi'i da yawa daga cikin sahabbai da jama'a daga cikin marawaita hadisi akan cewa wato mustahabbi ne mutum ya ɗauga hannayen shi guda biyu a wurare guda hudu. Hadisin guda nawa ya gaya mana? Guda uku. Amma an samu wato wasu wurare, wanda wuri ne na hudun shine idan mutum ya taso daga tafiya tahiya ta farko a cikin sallah wanda ake yin tahiya biyu a cikinta. Idan ka zauna kai tahiya, in za ka tashi to in ka taso za ka ɗaga hannu. Wannan wuri ne nawa kenan? Na hudu. Saboda akwai ruwaya ta Imam al-Bukhari wa Abdullahi ɗan Umar ya rawaita cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka ne. An gane? Yawwa. Kenan dai, wato wannan shine sabanin malamai akan wannan. To wanda kuma suke yi a kowane gaba na sallah shi ma akwai hadisi ya inganta daga Manzo sallallahu alaihi wasallam, yake cewa Sallallahu alaihi wasallam sahabbai suke cewa Manzo sallallahu alaihi wasallam wato yana ɗaga hannun shi fi kulli khafadin wa raf'in, kowane zuwa da ɗagowa yana ɗaga hannun shi. An fahimta? Kenan idan wanda ya inganta, kenan dukkan sallah gabaki ɗayanta, ɗagowa daga rukuyi, faɗawa daga rukuyi, tasowa daga sujada, komawa sujada, duka kulli khafadin wa rafa, duk in zaka duba ko in zaka duba an fahimta ko to naka kenan wannan sirri ko da wancan hadisi ne shike dagawa a waɗannan gurare naka dai sunna ne ko kai wannan ko kai wancan ko wanne wato babu lahi naka dai sabanin malaman suna da yawa shine malamin ke cha kulasan dai zancan gurare hudu wanda aka so mutun ya daga hannu shine wajen kabbara al-harama wajen yin ruku'i dagowa daga ruku'i tashi daga tafiya ta biyu a sallar wanda ake da ake tahiyya biyu a cikin ta sai abubuwan da za a fa'idanta a cikin wannan hadisi abu na farko mustahabbancin daga hannaye guda biyu wajen kabbara al-harama da ijma'in dukkan malamai da kuma mustahabbin daga shi wajen ruku'i da dagowa daga ruku'i a wajen jumhurin malamai kamar yadda bayani dai gabata fa'ida ta biyu a cikin wannan hadisi shine kasancewar daga wannan hannu da za a yi a cikin ruku'i ma'ana ka daga hannu da za a yi wajen kabbara al-harama to mutum ya kasance wannan daga hannun yana dabrantan kafadin shi guda biyu na uku cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi kenan yana cewa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bai aikata wannan ba a wajen sujudu tunda Abdullahi ibn Umar yake cewa walam yaf'al dhalika fi sujudi to amma kuma shi abin da ya gani ne kina ko zuruwayen da suka tabbatar a sujudan ma yayi ina wata gani to dan haka dai waɗannan sune fa'idodi na cikin wannan hadisi kuma ina ga insha Allah kenan akan shi zamu tsaya sauran bayanai a cikin kitab ko kuma mu ce babe ne sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama kenan za su biyo baya amma da muka faɗa daidai na'am na'am istira kenan wancan hadisi da yake cewa kowane zama da tashi kenan ya inganta mutum zai wa alaikum salam yawa limamin da ya karanta addu'ar buɗe sallah ya bar musahabi sallah ta yi amma kuma ya bar wani abin da ya kamata a ce kenan ya yi saboda sallar ta samu cika na'am duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kowanne wani lokaci sai ya ce Allahu akbar sai ya je ruku wani lokaci kuma zai ce Allahu akbar ya ta yi tare yawa kenan na'am da mi? Bilhamdi to ina bigin kai wannan ai sallah ya taba ci wannan kari ne a cikin qur'ani wai mutum zai fara sallah bin ce ce alhamdulillah yace bilhamdulillah to wannan ai kari ya faci a gaskiya wannan yayin garaje sallah za ta baci Allah ya datar da ku na'am na karshe kenan na'am yawwa ai shi mafiwa ai yanzu an zara wani lokaci sai an yi kabbara sai a tashi wani lokaci kuma ana tashi ana kabbaran tare kana yi kanka zai kace Allah musamman in za ka in ka zamna ya kace Allahu akbar sai ka tashi kaza ko kuma kai a tare kana tashi kana fada na'am wani lokaci wato wani lokaci sai ka tashi ma sai ka fada kenan kowane uku annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wallahi ta'ala alawa abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kusura Allah ya gafarta mana